concern for gender equality is a question of power. And that is why the empowerment of women is our most important objective. To make that empowerment reality in the United Nations, I made parity our central reform objective. Our aim is to have parity across the board in the whole of the United Nations, and to make sure that we create an organization in which women and men can work together in full equality and contribute to the world.
Sagon da ya gabatar dangane da bikin ranar mata na duniya na shekara 2018, Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce tambaya mai sauki dangane da daidaito a tsakanin jinsuna shine batun iko. Saboda haka ƙarfafa mata na daga cikin muhimman manufarmu a Majalisar Dinkin Duniya ta hanyar samar da kafa da zai samar da yanayi da mace da namiji za su rinka ayyuka tare daidai wa daidai. Don ba da gudunmawa a duniya. Hajiya Halima Madi ita ce jami'ar kungiyar ƙarfafa mata dangane da sha'anin zaman lafiya a arewacin Najeriya. Ta yi tsokaci dangane da bikin ranar mata na duniya.
Muna neman zarafi ne wanda inda mace ta dace a bata. In ilimi ne a bata ta yi makaranta. Idan aiki ne ta dace a bata kar a ce don ita mace ne a barta a baya. Muna neman equal opportunity. Duk inda muka samu kanmu duk wani irin taro ne za mu yi maganar muhimmancin da mace. Mu nuna tana da amfani, mu nuna a bata zarafi ita ma ta yi makaranta, mu nuna an aiki ne kar a biya ta baya a bata zarafi ita ma ta yi aiki ta nuna bakin kanta. Shi ne maganar da muke. Muna neman inda za a faɗa mace ta faɗa a yadda da ita kasan yawancin lokaci ba ta samu mace ko tana da abin da za ta faɗa in an taro ne na maza tana ce shi kawai ke mace ne. To muna neman a yi dafa aka mu ilmantar da kowa da kowa gane cewa idan kana da abin da zai zama to da amfani a baka zarafi kai ma ka faɗa a dama na kai. To harkar siyasa, to harkar gwamnati muna nema sai.
To sako ko kuma fatanki a wannan rana me zaki ce?
Fata na dai shi ne kamar yadda muke neman a ba da zarafi wa mata ɗin a mutunta mace tun daga gida. Ina fata cewa duk wani haihuwan da Allah ya ba mutum ya sa hannu ya gode ma Ubangiji. Cewa ya samu ɗa ko mace ne ko namiji ne kar a yi bikin ciki da kyautar Ubangiji. Daya. Na biyu macen nan da ka haifa idan ka ba ka zarafi ta fita ta zo wataƙila ta riƙe ka fiye da ɗa namijin da dama ka fi cuta shi. Saboda haka mu mutunta mu kuma yi godiya da duk abin da Allah ya ba mu. Mata kuma su yi san haƙƙinsu a kan mazansu, maza su san haƙƙin matansu a kansu. Idan muka kawo Allah kusa muka yi tunani muka ji abin da aka faɗa cikin addinanmu nan.
Taken bikin ranar mata na duniya na wannan shekara shine yanzu ne lokaci masu fafutuka a yankunan karkara da kuma birane domin inganta rayuwar mata. Abdulhamid Muhammad, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.